الرجيم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله muna ma Allah subhanahu wataala godiya da ya sake tara mu a wannan rana ta Litinin domin ci gaba da karatu wanda muka saba da jimawa can a can tilakoko karatu ne na mako mako a cikin littafi mai girma Nabiyur Rahma littafi ne wanda ke mana bayani akan sirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin aikan manzon Allah rahama ce ga al'ummar duniya gaba daya yau sani ba rabiu sani nawa ne ga 25 yau muna 25 ga watan rabiu sani hijira ta manzon tsira sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 446 wanda yake da 28 ga watan 10/2024 muna cikin gabawar da take magana akan gazawatul rasul sallallahu alaihi wa sallam irin jihadi da manzon Allah yayi siran Allah da aminta tabbata a gare shi har muka zo ghazwatul khaybar mana kusan karshe-karshen yaki da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wanda ake ce mata ghazwatul khaybar khaybar wani gari ne na yahudawa wanda kuma dalilin haka ya faru ne cin amana da suka ma manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to mun karanta bangarori masu yawa yau gabar da zamu tashi akan ta ita ce gabar akwai dan uwa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ibnu am shine Ja'far bin Abi Talib kenan dan uwan Ali bin Abi Talib diyan maza suke ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi wannan Ja'far akwai gabawar da take magana akan cewa daman yayi hijira lokacin horkon musulunci a garin Makka ana ta kurama siran Allah da amince da tabbata a gare shi da sauran musulmai sai ce musu su yi hijira su tafi Habasha tana yawa can za su samu sauki saboda akwai wani sarki wanda yake mai adalci wanda dalilin yasa suka yi hijira na horko sai labari ya zo musu cewa yanzu a Makka mutane da yawa sun musulunta babu cutarwa babu komi sai suka dawo sai suka ga matsananin ya yi nada ashe labarin ba gaskiya bane sai kuma suka ƙara komawa to wannan hijira ta biyu kenan zuwa Habasha to sai kuma hijira ta ƙarshe wanda suka yi to shine kusan gabar da zamu tashi akai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bayan ya zo Madina daula ta musulunci ta kahu an yi jihadi da yawa su waɗannan har yanzu suna Habasha Ja'far shine shugaban su bin Abi Talib da sauran musulmai sahabbai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama su imani to sai kuma akwai wanda ake cewa ashabu safina su kuma musulunci sakon musulunci ya kai musu sun musulunta sun shigo jirgin ruwa su ma za su zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan gaba da zamu tashi a yau qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala Ja'far bin Abi Talib wa ashabu safina radiyallahu ta'ala anhum Ja'far bin Abi Talib magana akan shi da kuma waɗanda suke masu safina shine jirgin ruwa malati fi hadhihi al-ghazwa qadima ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibn ammihi Ja'far bin Abi Talib wa zawjatihi al-asma' bint umays wa ash'ariyuna Abu Musa al-Ash'ari واصحابه رضي الله تعالى عنهم a cikin wannan yakin na Khaybar kenan mu rike da kyau zawwan Ja'far dan Abi Talib kenan hijira wanda suka hijira habasha gaba ɗaya dawowar su garin Madina lokacin kusan ana ƙarshen yakin Khaibar kuma sai wanda suke ash'ariyun daga cikin su akwai Abu Musa al-Ash'ari wanda duk mai karanta hadisi sahabi ne shahararre ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya rawaito wasu daga cikin hadisai to sai da shi suka zo da sauran uwan shi wanda suke ash'ariyun kenan kamar kabila su ci أخرج إمام البخاري رضي الله تعالى عنه في صحيح إمام البخاري أيه رواية حكى شيما إمام مسلم دقى عبد الله بن قيس بن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونهر باليمن سكة شيء سنجل بار منزع الله يهوتو سوكم سنة غرين يمن فخرجنا مهاجرين إليه سكة شيء سيموك هوتو زامي هجرة كنسوان أشعريون za su tai wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ana wa akhawat wa akhwan li dani da sauran ƴan uwana karshe sa mallan sai yace Jafar bin Abi Talib da kuma ashabu safina yace ana asgharuhum kenan shi mai rawaito hadisin kenan Abi Musa al-Ash'ari yace Qais bin Abi Musa al-Ash'ari shine karami ni ne karamin su yace ahaduhuma Abu Burdata wa akhar Abu Raham yace daga cikin sabban ko kuma daga cikin waɗannan ƴan uwana shi akwai Abu Burda shi ma sananne ne akwai kuma Abu Rahab yace imma qala fi bid'in wa imma qala fi salasatin wa khamsina aw usnaini wa khamsina rajulan min qaumi kenan ko yace bid'in in aka ce bid'a shine daga 3 zuwa 9 kenan ko 53 ko da 4 ko da 5 ko da 6 har zuwa 9 yace ko kuma cewa yayi 53 ko kuma yace 52 kenan nan kamar yana shakku ne kuma kada amanta da man yace shine karamin su yace faraki bi safina sai muka hau jirgin ruwa yace fa alqatna safinatana ila an-najashi bil habasha kusan jirgin ruwa irin nada bai da inji irin yanda ake wasu rido ne gare shi manya idan iska tai iska za ta iya tahiya da inda busuniya ba in su so su yi gabas in iska ta yi ƙarfi zuwa yamma to jirgin ruwa ya zuwa can suna so su zo Madina sai jirgin ruwa ya kai su Habasha kenan garin Najashi shi kuma Jafar bin Abi Talib da sauran musulmai daman suna can su ma suna hijira suna shirye-shiryen zuwa Madina yace fa wafaqana Jafar bin Abi Talib yace sai muka ga mukatar sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Jafar bin Abi Talib fa aqamna ma'ahu sai muka zamuna tare da su hatta qadimna jami'an sai muka zo tare kenan su sun imani su ma na masu imani su wanda garin su za su hijira zuwa Madina su kuma wanda daga garin su Makka sun hijira Habasha kuma za su dawo Madina yace fa wafaqana annabiyyu sallallahu alaihi wasallam hina fata Khaibar kuma yace sai akai gamdakatar cewa a shekarar da muka zo to kuma a shekarar aka bude Khaibar kenan maganar da muke a sama وكان اناس من الناس يقولون لنا يعني اهل السفينه sai wasu mutane suke ce mana sabaqanakum bil hijra kenan wanda suke cikin baton nan tunda su hijiras su farko kenan zuwa Madina su kuma wannan can su Ja'far bin Abi Talib da wanda suke tare da shi sun hijira Habasha daya sun dawo sun ƙara komawa kuma yanzu sun yi Madina kenan hijira kusan 3 a tare da su sai suke ce musu ai mu mun riga yau ku hijira abunda zamu sani anan shine cewa hijira zuwa garin Madina wani abu ne wanda yake na kamar wani daraja ce ga sahabbai duk wanda ya riga ya hijira to yayi wanda yazo bayan shi kenan as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar wanda suke na gaba sallallahu alaihi wasallam yana kaddama su shi yasa ake a wajen limanci sai a ce wanda yake karatun Qur'ani in aka samu mutum biyu sun zo daya karatun Qur'ani sai a nemi waye musulunta in aka tare suka musulunta sai a ga waye riga ya hijira saboda hijira tana daga cikin ita ma kamar wata daraja ce to shine su waɗannan da suka zo ɗan jirgin ruwa sai wasu suke ce musu mu mun riga yaku hijira wa dakhalat asma bint umays wa hiya mimman qadima ma'ana ala hafsa zawjin nabi sallallahu alaihi wasallam za'iratan asma bint umays kenan mata ce ta shi Ja'far sai ta zo wajen wata daga cikin matayen manzo Allah Hafsa ta zo ziyara wa qad kanat hajarat ila an-najashi fi man hajara saboda canda ita ma ta hijira kuma ta dawo wajen Najashi fa dakhala Umar ala Hafsa Umar sai zo wa Asma inda sai ita wannan Asma bint Umays tana wajen Hafsa ita kuma Hafsa diya ce gare shi. Qala Umar hina ra'a Asma'a, lokacin da ya ganta sai ce man hazihi, wannan wace ce? Kenan Asma'a wanda tazo da su da su Ja'far, mutanen Najashi wanda suka dawo. Qala sai ta ce Asma'a bint Umais, ni ce Asma'a bint Umais. Qala Umar, sai Umar yace a Habashiyya hazihi al-Bahariyya hazihi. Kenan kamar yana mata wasa, sai yace mata a mutanen Habasha ko mutanen da suka hau jirgin ruwa suka zo. Qalat Asma'a na'am, sai Asma'a tace eh kwarai. Qala sai Umar yace sabaqnakum bil hijra, Umar sai yace ma Asma'a mun rigayo ku hijira zuwa Madina. Kenan shi Umar bai hijira zuwa Habasha ba, ko ta farko ko ta biyu. To amma da yake sun zo Madina kuma sun jima har yanzu wa yakin Khaybar, kusan hijira tana da shekara wajen shidda da wani abu. To sai yace mun rigaye ku hijira, fanaru ahaqqu bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam minkum, mun yi ku kusa da manzon Allah. Faghadibat, sai Asma bint Umais, kenan wannan magana bata mata dadi ba, sai ta hushi. Wa qala, sai tace kalla walla, tace a'a, tace wallahi buku ahi mu kusa da manzon Allah ba, kuma buku rigaye mu hijira ba, saboda sai sun hijira daya, sun yi ta biyu, kuma yanzu sun yi ta uku. To shine sai ta ce kuntu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yut'amu ja'iakum wa ya'izu jahilakum. Sai Asma'a ta ce ma Umar, tace ya Umar ka tuna lokacin shi bai ma musulunta ba, sai take tunatar da shi saboda ya ce mata mun rigaye ku hijira, mun yi ku kusa da manzon Allah. Sai ce mata, tace mushi a'a, mu ne muke tare da manzon Allah lokacin da yake ciyar da waɗanda suke marasa abinci daga cikinmu. Lokacin da aka samu musu takunkumi, aka musu abubuwa na cewa sun musulunta, sun bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, tace kuma mu ne muke tare da manzo Allah. Wa ya'izu jahilakum, diyawa daga cikin jahilai na Quraysh, manzo Allah yana musu wa'azi. Tace tuni mu yi imani, muna tare da shi a wannan lokacin. Wa kunna fi dari aw fi ardi bugha bu'ada'a al-bughada'a bil habasha, tace kuma taqaqa Umar, za ku yi mu hijira, ku rigaye mu, alhali muna can kasa nesa, bu'ada kuma bugada'a, wanda su kuma makiya musulunci ne tunda kristoci ne. Wa zalika fillahi wa fi rasulillah, tace kuma wannan hijira da muka yi, muka bar gidajenmu muka je nesa ba dan komai ba, illa dan nema wajen na lada wajen Allah subhanahu wataala da kuma yardan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kina idan muka nura da kyau zamu ga cewa ita wannan Asma bint Umais kamar tana maida ma Umar martani, kuma tana ba shi hujjoji akan cewa ai su ne gaba gaba wajen hijira, kuma su suka cancanta kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sai ta ce wa aymullah la at'amu ta'aman, tace na rantsi da Allah bazan ci wani abinci ba, wala ashrabu sharaban, bazan sha wani abin sha ba, hatta azkura ma qulta li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, sai na je na tambaye maikin Allah abinda kace, haka ne ko kuma ba haka bane? Idan mun lura da kyau, wannan ana rigaye ne wajen kusanta zuwa ga Allah, kusanta zuwa ga manzon shi, da kuma samun daraja a cikin musulunci, ba samun daraja ba irin na duniya, wannan yayi wannan, wannan yayi wannan, a'a yanzu na tsirarin da ake ga Umar, kaga cikin halifofi, halifa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na biyu, ga matsayin shi, ga darajar shi, ga kazar shi. To amma da tace da yace mata mun rigaye ku hijira, to wannan kalma ba karamar kalma bace, tace bata ci bata sha, sai ta tambaye manzo Allah, kuma sai da ta rantsuwa wa aymullah, tace wa nahnu kunna nu'za wa nakhaf, tace mushi Umar ka tuna fa kai tana yawa lokacin baka musulunta ba, ana cutar da mu kuma muna tsoro in za a shiga Darul Arqam, gidan da ake zuwa ana dan ganawa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, gida ne boyayye lokacin farkon musulunci a Makka, sai mutun ya boye kamar za shi daji, sai kewaya cikin dare kwana ya zuwa shiga, kowa tsoro yake, kuma ana cutar da su, aka musu azaba. Sai ta ce wa sa'azkuru zalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam wa sa'alu, zan tambaye manzo Allah kuma inji me zai ce tsiran Allah da aminta da tabbata gare shi. Tace wallahi la akdhibu wa la azid, tace amma fa zan yi magana ta adalci, bana ƙarya kuma bazan karkata ba da abin da ka hodi. Yace tace wala azidu alayhi, kuma bazan ƙara ba, amana ta magana, amana ta zance. Falamma ja'a annabi sallallahu alaihi wasallam qalat, da manzo Allah ya zo, sai tace ita Asma bint Umais, ya nabiyyi Allah inna Umar qala kaza wa kaza, tace mai ki Allah Umar ne yace ya riga ya mu hijira ya yi mu kusa gare ka. Qala, sai manzo Allah yace fa ma qulti lahu, ke ko kika ce mishi mi? Qala, sai tace qultu lahu kaza wa kaza, ni ma ga abin da nace mishi. Kenan sai mutun abin da tace mishi, tace su sun hijira, an cutar da su, suna nesa, suna garin makiya, suna kaza. To sai ta gaya mishi wannan, ta gaya manzo Allah ga abin da tace mishi. Qala, sai yace manzo Allah kenan sallallahu alaihi wasallam, laysa bi haqqi bi minkum, yace a Umar bai hi ku kusa da ni ba. Kenan manzo Allah yana tabbatar da ita akan maganar ta. Walahu wa li ashabihi hijra wahida, sai manzo Allah yace ai Umar hijira ɗaya gare shi. Ai kuna ji da kyau ko? Ita ta yi Habasha, ta dawo, ta koma, ta dawo kuma ta zo Madina, kenan hijira uku. To sai manzo Allah yace ai shi Umar da shi da wanda suke tare da shi wanda basu je Habasha ba, hijira ɗaya gare su. Walakum antum hijratani, yace ku kuma kuna da hijira biyu. Kenan inda za a ce su waye suka je hijira Habasha, ku ne. Kenan Asma, su waye suka hijira Madina, sai ku ce ku ne, kaga hijira biyu kenan. Amma da za a ce su waye suka hijira Habasha, Umar ban da shi a ciki. To wannan manzo Allah na so tabbatar da ita akan cewa wannan magana da Umar ya wadi, to lalle a ita su suna gaba da shi. Qalat, sai Asma tace falaqad ra'aytu aba Musa wa ashabahu wa ashabu safina ya'tunani arsalan, sai tace wannan magana da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu dadi, kowa ya ji dadi. Kenan sun kusa da manzo Allah, suna daraja hijira guda biyu. Shi Abu Musa al-Ash'ari ai shi ne suka zo da shi wanda jirgin ruwa ya kai su, suka zo tare. To sai suka zo suke cewa yas'alunani an hazal hadith, sai suke tambaya Asma wannan hadisin, wai da gaske ne manzo Allah yace mun yi kusa da shi akan kowa? Sai ta ce eh, kwarai ku, haka muke da manzo Allah. Sai su ji dadi, tsiran Allah da amincin tabbata gare shi, haka yake karantar da su, haka yake gaya musu. Wannan yana nuna mana daraja, akwai asbatiyya, akwai rigaye wajen aiki imani, akwai rigaye wajen hijira, akwai rigaye duk abin da ka sani, to akwai rigaye a ciki. Wanda kuma su sahabbai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine babban abin da yake tare da su. Tace ma min minad dunya shay'un hum afrahu, yace babu wani abin da yake musu jin, suke jin dadin shi a duniya kakaf, ko wani dukiya, ko wani sarauta ne, ko wani ilimi ne, ko menene, babu abin da suke jin dadin shi su waɗannan Abu Musa al-Ash'ari da shi da mutanen shi. Wala a'zama fi anfusihim, abin da yake girma a cikin zukatansu, mimma qala lahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallama, kamar abin da manzo Allah ya gaya musu. Me yace musu? Yace musu a kuna da hijira biyu, kun yi kusa da ni. Kenan kun ga wannan yake nuna maka cewa abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya musu kenan abu ne wanda yake na kamar suna da garantin cewa eh, lalle su ɗayan aljanna ne, eh, lalle su suna daraja a cikin wannan addini. Yana daga cikin babban darasi a nan cewa babu wata daraja, babu wani girma, babu abin da mutum zai samu ya amfane shi duniya da lahira kamar a ce mutum yana kusa da Allah da manzon shi. Babu wata daraja hiye da wani, duk wasu darajoji nan suke karewa, ko kuma romansu ko amfaninsu yana nan duniya ne. Amma darajar mutum ya zamanto kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, mutum ya zamanto kusa da Allah, to amfanin shi zaka samu a nan duniya, kuma zaka same shi a gobe kiyama. Daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wanda yake musu hidima kullum, yana koha in manzo Allah ya fito a dauko ruwa, shi zai dauko. In za su yi wani abu, shi yake, shi ya bada kansa waqafi ga Allah, ga manzon shi. Manzo Allah wata rana ya fito irin ana sanyi, ya isko shi a koha, sai abin ya burge shi. Manzo Allah ya ce mishi ka je kai nazari, bai ce mishi ba ka roke ni in roka ma Allah me kake so, ya ce mishi ka je kai nazari, zan roƙa ma Allah duk abin da kake so Allah ya baka. Ya je nazari, ya nazari, ya dawo, ya ce ya maki Allah, ina son kusanta da kai a gobe kiyama. Manzo Allah ya ce mishi a wazaka, a ko dai ka je kai nazari dai ka gani meye ya dace. In wasu kudade kake so, in mulki kake so, in ilimi kake so, ko menene matsayi, yanzu nan manzo Allah zai addu'a kuma Allah zai karba. Ya je sake dawowa, ya sake dawowa, ya ce a wazaka, ya ce shi dai, yace uridu murafaqataka fil janna, ya maki Allah in dai na kusa da kai a aljanna ni kawai shikenan abinda za a roƙa mu kenan. To shi yasa kusanta da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daraja ce kololuwa. Yanzu shi mene tunanin shi sallallahu alaihi wasallama a gobe kiyama shine babba a cikin aljanna, matsayin shi girma gare shi. to me kake tsammani a ce ka samu kana kusa da manzon Allah kuma a ce a gidan aljanna kaga kenan duk wasu bayan Allah da yawa na ƙasa kai ka kere su shine tunanin shi wannan sahabi radiyallahu ta'ala anhu ajma'in to ne ke nuna maka cewa mutum ya nemi kusanta zuwa ga Allah kusanta zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma yanzu manzon Allah baya raye kenan menene zaka yi shine bin umurnin shi abinda yace kai kai gurgudo abinda ya hana ka bari to sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama diyawa daga cikin su babu abin da yake burge su babu abin da yake ba su sha'awa kamar yanzu a ce gashi Allah ya yarda su kuma su ma sun yarda da Allah radiyallahu ta'ala anhum kuma manzo Allah ya yarda da su wannan kololo daraja ne to kuma aikin mutane yanzu su ma babu kasa a gurwa ko babu jinkiri har yanzu ko gobe mutum shi ma zai samu wannan daraja Allah subhanahu wa ta'ala ya so shi kuma ya shiga cikin layin waɗanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake son su kuma za su kasance a tare da shi to nan sai mu fahimci cewa Asma bintu Umais da wanda suke tare da su Ja'far bin Abi Talib shi kuma ibnu ammu ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kenan kamar suna ɗiyan maza biyu uwayensu uwa da ƙani to sai zamanto kenan babban darasi shine anan hijira da suka yi guda biyu da kuma waɗannan suke da hijira wata daraja ce ta musamman saboda an yi abubuwa akwai Badar an yi gazawata Ahzab an yi gazawata Uhud wanda duka basara su suna can hijira kuma duka su ma wannan kololuwar daraja ne masu rawaito hadisi idan aka rawaito hadisi in wannan sahabin ya je Badar to sai an ce wannan sahabi ne badari kenan ya halarci yakin Badar saboda su wanda suka yaki wanda suka halarci yakin Badar suna da wata daraja wanda Allah madaukakin gaskiya ya ba su yace musu yi komi Allah ya gazuciyarsu Allah ya gafarta musu inda aka ce wannan ya je Badar to duk abin da ya aikata duk da cewa ma sahabban manzo Allah ba masu irin aikata ba ne to amma Allah ya gafarta musu to waɗannan su ma waɗanda suke nesa duk da cewa bulagurinsu na Allah da manzon shi ne to sai Allah shi ma kuma ya ba su wata daraja wanda kuma za a ce sun yi waɗannan ko kuma za su yi gogayya da su to malai ce laqad ghaba Ja'far radiyallahu ta'ala anhu fi hijratihi ila al-Habasha sanawat Ja'far bin Abi Talib shekaru da yawa yayi a can Habasha da suka tafi kuma yana daga cikin abubuwa idan ana karanta sirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai in aka ce awwal hijra sai ya yi zancen Habasha kuma sarki ne Kirista kuma Quraishawa sun aika aje a maido da su amma kuma abubuwa da suka faru can bayan mun karanta ya tambaye su menene musulunci menene kaza menene kaza menene kaza a ƙarshe dai ya musulunta amma kuma dan irin yanayin da yake ciki Allah bai sa ba ya bayyana musuluncin shi la sallah la azumi la zakka la wani abu babu wani abu na musulunci wanda ya hada shi amma imanin shi da Allah subhanahu wataala bayan haka nan ne a wata ran a Madina ne manzo Allah yana zaune ce ma sahabbai a tashi ayi sallah inna akhallakum qad mat dan uwanku ya mutu suke ta mamaki yace a can Habasha shine shi wannan malikun da jashi kenan musulmi ne manzo Allah tabbatar cewa musulmi ne anan aka sunnanta salatul ghaib aka samu musulmi ya mutu a kasashen kafirai ba an san ba a mai sallah ba ko ba mushi kaza ba sai mu tashi mushi musallah sallah ta wanda take ta gawa to tsiran Allah da amince da tabbata a gare shi dalilin zawon su Ja'far dalilin irin shekarun da suka yi a can yaga amanar su yaga musulunci na hakika ya tambaye su me kuke ce ma annabi Isa alaihi salam suka gaya mushi ya karanta mushi suratul maryam alaihi salam abubuwa jiyawa sai da ya kuka kukan da ya mana goge mu she da ya shiga to wannan duk yana daga cikin abubuwa na mahasin ko kuma abubuwa na kyawu wanda a tarihin musulunci suna daga cikin abubuwan da ake karanta su na adalci da kuma kasancewa musulunci ya yi daidai da ɗabi'a duk mutum mai son gaskiya in dai an karanta mushi aya a karanta mushi hadisi in dai zuciyar shi a buɗe to lai tabbas za ka cewa musulunci ya yi daidai da shi to malai ya ce Ja'far bin Abi Talib ya jima a can Habasha da wanda suke tare da shi ثم قدم معه زوجته واهل السفينه من الاشعريين وغيرهم سيدنا سيزو مدينه غا ماتشي اسماء غا كما ولن ان جرجير روا سوني ابو موسى الاشعري ده يوان شي وكانت فرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدوم جعفر عظيمه من الله ياي فرنتكي متقى فقد اخرج الحاكم والطبراني بسند حسن امام حاكم kenan yayi ruwaya da Imam at-Tabarani shi ma a cikin Mujam al-Kabir da sanadi wanda yake ingantacce cewa annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam lamma qadima Ja'far talaqahu wa qabbala jabhatahu, lokacin da Ja'far yazo shine shugaba yana gaba ga tawaga, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama saboda tsananin jin dadi da kuma girmamawa a gare shi sai yazo ya kama kanshi ya sumbaci kan Ja'far bin Abi Talib, kuma wannan karshen girmamawa kenan a wajen Larabawa. Mutum ko wani baban shi ko kakan shi ko sarkin shi ko abin da ya kama da wannan, idan ana son girmamawa to shikenan sai sumbaci goshin shi. To haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ma Ja'far bin Abi Talib yace wallahi, manzo Allah sai rantsi da Allah yace ma adri bi ayyuhuma afrah, manzo Allah yace abu ya mana biyu, yau ga horin ciki ni bin san ba da wanne ne zan yi horin ciki, yace bi fatahi Khaybar, wannan yaki da muke da muka ci nasara da shi zan ji dadi, yace an bi qudumi Ja'far ko kuma da zawwa Ja'far, manzo Allah yace bi san ba wanne ne yi wanne kuma wanne ne da wanne zai yi horin ciki. Malaki na horin ciki ya gama zuciyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan rana, ga Ja'far ya zo ga kuma Khaybar an ci nasara. Walaqad shara'at fi hadhihi al-ghazwa ahkaman minha, malaki cewa a cikin wannan abin da ya faru ita wannan yaki akwai hukumce-hukumce wanda a can baya mun gansu daidai ko haka, akwai kamar tahrimul lahumul humur al-ahliya, a cikin wannan yaki ne na Khaybar aka haramta musulunci, ya haramta nama na jaki na gida, kenan da jaki halaka ne a musulunci. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan yaki na Khaybar har ma an yanka an sa a tukunya ana dawawa, malaika Jibril ya zo cewa Allah ya haramta shi, aka yi ta zubda shi. Kenan a yakin Khaybar ne yana daga cikin fadalarta ita wannan yaki, ko kuma irin abubuwar za a dauka na darasi. Yace kuma wa itqu as-surriyata wa ja'alu itquha sadaqaha, da kuma enta irin bayu da aka kama aka sanya wata daga cikin bayu kuma aka sanya ta zamanto diya shine sadaki. Kenan darasin mu na sati wanda ya wuce, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Safiya matar shi ya arme ta ne tare daga cikin bayun da aka kama a wannan yaki, sai manzo Allah ya ce na yan taki, wannan yan taki da ne shine sadakinki, haka aka yi armanta, sai na Allah da wanda ya tabbata gare shi. Wa qismata liman lam yahduru al-ghazwa idha azina al-muqatilun, akwai abin da ake samu na ganima ba kowa ake raba ma ba sai wanda suka je yaki. To wannan su Ja'far bin Abi Talib suka zo, manzo Allah sai da ya raba musu. To shine wannan sai karantar da mu cewa ana iya raba ganima da wasu wanda basu je yakin ba, idan wanda suka zo yakin sun yarda, ma'ana kenan an ga muhimmancin abun. Yace kuma wa jawazu sulhi bi shartin aw shurut, kuma wannan yaki ya nuna mana cewa ana iya yin sharadi ko kuma sharadduka na sulhu, na zaman lahiya tsakanin musulmai da Arnawa, ko tsakanin musulmai da wanda suke makiyansu, ko kuma ana tsananin yaki in aka ga akwai maslaha ana yazo a ce a zamna ayi sulhu, babu yaki a tsakanin mu, ko ba za ku yake mu ba, mu ba za mu yake ku ba, ba za ku taimaka a yake mu ba, kuma mu ba za mu taimaka a yake ku ba. Wanda kana daga cikin abubuwa wanda musulunci ya karantar da su, wa hurmatu riba al-fadli, kuma a wannan yaki zaka ci akwai fa'ida ta riba al-fadli haramun, riba wanda take haramun daga cikin abubuwan da musulunci ya haramta, manya-manya riba tana ciki. Shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani hadisin yake cewa zunubin riba qararramatta, yace ai huwa misl an ya'ti ar-rajul ummuhu, kamar mutun ya jima uwar shi wa ya'z billah, kaga kazamta ba ma dadin ji balle aikatawa, yace to wannan shine karamin laifi na riba, kuma riba tana da kohoyi da yawa. To Allah subhanahu wataala ya haramta riba, amma ya halatta riba, wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. To in aka ce riba al-fadlu shine kari da ake yi a cikin abubuwan da suke iri guda, yanzu kamar kayan gona hatsi da hatsi, wani ya bada tiya daya, wani ya bashi tiya biyu, yace hatsi na yahi naka daraja, to wannan riba ce bai dace ba. In dai jinsi guda ne, iri kala guda ne, koda wannan yayi wannan kudi ko wannan yayi wannan daraja, ba a samun fifiko a ciki, an aka samu fifiko koda kwaya daya ce ta zama riba, ko zinariya da zinariya, ko azurwa da azurwa, amma in nau'in ya canza to wannan kuma ana yin da a ga dama. Zan baka tiya guda ta wake, zaka bani tiya biyu uku na hatsi, to wannan duk yanda aka yi babu wani matsala ci, to wannan shine riba al-fadl. Ko kuma mutum ya ba mutum bashi ya ce mai zan kara maka ajali, zan ka kara mini kudi, ka ba mutum jika goma, ka ce mishi nan da kwana karshen wata zaka biya ni, karshen wata yazo bai biya ka ba, sai ka ce to shikenan zan ƙara ma wata daya, to amma zaka bani jika 11 ko 12, to wanda shi ma yana cikin riba. Allah subhanahu wataala ya haramta wannan abinda ya shafi baki bashi, abinda ya shafi mu'amala ta tsakanin mutum da mutum. Shi musulunci abinda ya sa shi matsayin kama abu ne na sadaka, an kama mutum bashi kama wata sadaka ce, kama wani taimakawa ne, to bai dace ba a ce ka bashi shiga 10 mai duma 12 ko mai duma 15. Wa tahrimun nikahil muta'a, kuma akwai haramcin arme na dan lokaci, shine nikahil muta'a. Ai arme na awa, ai arme na kwana daya, ko arme na sati, ko da ko a ce ma shekara mai zawa zan mu rabu, in a sa dat kaza rana kaza ra in yayi mun rabu, to wannan arme haramu ne wanda ɗan shi a suke. Wa ghayruha min al-ahkam, mala ce da sauran wasu hukunce hukunci. To wanda ka kun ga muna magana akan sirrin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, to amma akwai fa'idodi ɗaya ɗaya ku guda guda wanda muke jin su, shine abin da muke nana ta kullum muke hadi game da karanta sirra ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, ta sha baban da irin labarai da wasu tsunniyoyi. Shi wannan labari ne wanda ake so ka sa cikin rayuwarka, kai aiki da shi, in ka ga wani abu mai kyau ka dauka ka sa cikin rayuwarka, in ka ga wani abu mara kyau ka bar shi, kuma ka rika samun labarin mutane na gari dan ka yi koyi da su, saboda rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama gaba ɗayan ta abun koyi da shi da sabban shi. Malaka kama alima a kama alima ashabahu radiyallahu ta'ala anhu adaban rafi'an fi zikrillahi ta'ala wa nida'ihi, kuma Allah madaukakin sarki ya kaddari manzo Allah a cikin wannan yakin ne ya karantar da mutane wani ladabi, ladabin da ke da alaka da zikirin Allah. Kenan zikirin Allah akwai ladabi, ba haka ba kawai karazibe ake yin zikiri. Wa alamahum kanzan aziman, kuma manzo Allah sai karantar da su wani wata taska ta arziki wanda take mai girma. Zamu ga wannan a cikin hadisin da Imam Bukhari rawaito shi da Muslim, akhraja Ibn Bukhari wa Muslim fi sahihaihima, a cikin littafin su guda biyu ingantattu, an abi Musa radiyallahu ta'ala anhu qala lamma ghaza rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Khaybar, lokacin da manzo Allah yayi yakin Khaybar, asharafa an-nasu ala wadin fa rafa'u aswatahum bitakbir, mutane lokacin da suka sama wani tudu sai suke daga murya ana kabbara, Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah, sai ake daga murya can sama. Fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sai manzo Allah yace ayyun ayyuhan nas, ya ku mutane arbi'u ala anfusikum, ku dan sassauta ma kanku, ku tausaya ma kanku, yace fa innakum la tad'una asam wala ghaiba, wanda kuke kira ba wai kurma bane, kenan Allah subhanahu wataala yana jin ku, yace wala ghaiba, kuma ba wani bane wanda baya nan, wanda sai an daga murya zai ji. To wannan shine ladabi daga cikin ladabin zikiri, ba zikiri kamar mutum bai cikin hayyace shi, yana ihu bai ma san abin da yake hadi ba, ko kuma kamar yana kiran wani daga can nesa, irin wannan ko anan titi yanzu kaga wani yana kiran wani daga can nesa, za ka ga abin babu gamdawa a ciki, ya kamata ku musamman a ce wani babban mutum ne. To kaga wannan ladabi ne daga cikin ladabba. Manzo Allah sai ya ce wanda kuke kira yana ji, kaga Allah subhanahu wataala ya ce wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil walid, shine wala ghaib, kina wai za sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, Allah ya ce manzo Allah in bayuna suka tambaye ka game da ni ina ina ayaya ne waya za su kira, sai Allah ya ce ka ce musu fa inni qaribun, ina kusa ujibu da'wata da'i za da'a, duk wanda ya kira ni zan karba mishi. To ladabi ne kar ka riga daga murya, kai abu a cikin sirri zai mahi kusanta zuwa ga ikhlasi. Yanzu idan kana abu ana ji ana ji, a rika wani mai zikiri ne, wani zakiru ne, wani kaza ne, wani kaza ne, to wannan abun ko da dan Allah kake yi ka bude kofa, wanda shedan zai iya shigowa ya sa maka riya a ciki. Amma ya zaman to zikirin ka kawai kake halshen ka ne yake motsawa, amma ba san me kake hudi ba, ko kuma babu wanda yake ji, amma Allah subhanahu wataala yana ji kuma yana tare da kai. To kaga wannan shine ladabi ne babba. To wannan yana daga cikin abubuwa wanda suke da muhimmanci, musamman a lokacin wannan namu da mutane suke zikiri yanda suka ga dama, za ka cewa ma zikiri an maida shi kaman kayan wasa, har da kide-kide a ciki, har da wake-wake, ko kuma har da raye-raye, duka kuma a ce zikiri ne. To kaga wannan ya sawa ma ladabi ga Allah subhanahu wataala. Allah madaukakin sarki, ya kamata a ce akwai girmamawa, akwai kwarjini, akwai sanin daraja Allah subhanahu wataala. Wani abin da zai masu rikin shi, ko ya ba wani kusa da shi, ko alhajin shi, ko mai gidan shi, da zai iya mushi ba yanda yake kiran shi ko yanda yake mushi ladabi amma bai ma Allah haka subhanahu wataala kaga wannan akwai tawaya akwai jahilci wani lokaci sai ga mutane suka gaya ma Allah magana wanda magana da bata dace ba magana wanda ke da jahilci magana wanda ke da akwai rashin ladabi a ciki ladabi ga Allah subhanahu wataala to shine manzo Allah ya ce musu ku sassabta ku rika yi kasa kasa yace wanda kuke kira ba kurma bane kuma yana kusa da ku wala gayi ba ne sai yake ba kenan kusa yake yace walakin tad'una sami'an basira wa huwa ma'akum manzo Allah ya ce wanda kuke kira yana ji kuma yana gani kuma yana tare da ku subhanahu wataala kenan kaga Allah yana tare da kowa bi ilmihi subhanahu wataala qala abu musa kenan sai mai ruwaya hadisin sai yace yace wa ana khalifa dabat rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fasami'ani wa ana aqulu fi nafsi to shikenan manzo Allah yace ai a hankali to shi wannan abi musa wannan sahabbai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suna jin magana umurni na manzo Allah kai tsaye su yi aikata babu zancen wani jinkiri da ta yana zikirin shi kawai da yaji manzo Allah yace a rika sassabtawa Allah yana ji yana gani kuma yana nan to shine sai yace sai nike wani zikiri can kasa fi nafsi a cikin raina ban bayyana sama ba yace sai nike cewa la haula wala quwwata illa billah kawai sai manzo Allah ya ji amma ba wai daga yake kadan ne yake wani sai manzo Allah ya ji sai manzo Allah ya ce ya Abdullah ibn Qais sai kira shi kenan Abu Musa qultu labbaika ya Rasulullah ya ce na'am ya maki Allah kala sai annabi ya ce ala adulluka ala kalimatin hiya kanzun min kunuzil janna ya ce in sanar da kai mana wata kalma tana daga cikin taskoki na cikin gidan aljanna fa qultu sai nace bala ya rasulullah fidaka abi wa ummi ya maki Allah kware da gaske ina so a karantar da ni fansata babana da mammata gare ka ya maki Allah qala sai manzo Allah yace la haula wala quwwata illa billah wala ita ce kanzun min kunuzul janna yana daga cikin abubuwa mafi mama mafi inganci ko mafi fifiko a cikin rayuwar mutum lokacin da yake zikiri a ce yana karanta ita wannan la haula wala quwwata illa billah la haula wala quwwata illa billah ba rubuta ake ana sha ba zikiri ne na baki zikiri ne wanda ake so mutum ya riga aikata shi kaga a sunna kuma wannan hadisi ne ruwayar Imam Bukhari da Imam Muslim manzo Allah kuma a wani hadisin manzo Allah yace girasun min girasul janna daga cikin itatuwa kamar a ce kai shubka aljanna to shine ka riga la haula wala quwwata illa billah ko kana zamne ko kana tahiya ko kana aiki ko kana sana'a shi dai a ce kada a ce harshen ka kulli yayi shiru ko kuma kana wani abubuwa na wake-wake ko kuma wani labarai waɗanda suke basu da kai basu da kafa la haula wala quwwata illa billah daga cikin mayan zikirai ba dole ba sai kai adadi balle a ce kana da tabji ba dole ba sai kai adadi ko kai 100 ko kai 50 ko kai 10 ko dai kai kana da daraja wanda bai ba kai shi to kenan wannan duka irin wannan adadi su mana sanar daga cikin abubuwa da bidoyi waɗanda suke yan bid'a suke kawo sai a ce sai kai 1000 kaza sai kai 1000 kaza shi kuma yana daga cikin abubuwa na dubaru na malamai a dan kawo musu wani abu shi kai malam gaskiya harkoki sun yawa yaushe zan yi 1000 ban na iya ci ka a maka sai ka dan ba da wani abu sai malam ya ma to amma aka ce ma ka iya 10 ka iya 20 ka iya 50 to kaga duka koho a bude sallallahu alaihi wasallam anan bai ce mishi ba adadi kaza yana daga cikin abubuwan da ake gaya da wannan zikirin manzo Allah ne ko ba na manzo Allah bane sa adadi haka malamai suka ce an gaji an ce 1000 kaza ko 100 kaza in dai ba manzo Allah ya ce ba to kawai bid'a ce zikirin da manzo Allah yake astaghfirullah 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 manzo Allah ce 100 marra fi yawm manzo Allah ce shi kadai wani lokaci yakan yi 100 siran Allah da mushalla ta buta gare shi kenan kace istighfari 100 to wannan sunna ce ta manzo Allah hadisi ne ingantacce to amma aka ce la haula wala quwwata 100 kenan sai a ce ma waye ce babu wani dalili kana iya yin duk yanda kaga dama kuma koho abu dai ita dai abinda ake so kyakkyawan niyya da kuma yi dan Allah mutum ya kyautata niyya ya kuma dan Allah to wannan suna daga cikin fadala ko kuma suna daga cikin fa'idodi wanda aka samu a cikin wannan yaki na ghazwat Khaybar as'ila lil muraja'a akwai tambayoyi da ake malaka kawo su anan dan mu riga tuna baya mun karanta cewa uzkur ba'dan min ashabil hijratayn ai farkon darasin mu mun ci akwai wanda suka hijira habasha a gamu da yan jirgin ruwa aka zo kuma da yace akwai wanda zai hudi mana suna mutum guda, kuna tare da wani suna wanda muka ambata? Asma, na'am, Asma bint Umais. Na'am, kuma wa wani ne jagora? Ja'far bin Abi Talib, na'am, Abu Musa al-Ash'ari. Kenan Ja'far bin Abi Talib shine jagora na ita wannan tahiyya. Abu Musa al-Ash'ari shine jagora na Ash'ariyun da sauransu. To malai yace tambaya ta biyu, uzkur ba'd al-ahkam allati shur'at fi ghazwat Khaybar. Akwai hukumce hukumce wanda muka ce duk da cewa darasin sira ne, amma dai kun ga halaka da haramu anan ko mun yi bayanin wani abu aka ce haramu ne, mun yi bayanin wani abu aka ce an haramta, mun yi bayanin wani abu aka ce in da sharadi waki tana da ɗaya daga ciki. Yawwa, namu haramta namun jakin gida ƙwarai da gaske, kuma wa riba, an haramta riba, na'am, an haramta riba, amma riba halaka ce, na'am, kuma wa harman mutaye shi ma haramu, na'am. Tambaya ta ƙarshe, malai yace allama annabi sallallahu alaihi wasallam ashabahu adaban fi zikrillah ma huwa, malai yace akwai ladabi wanda manzo Allah ya karantar da sahabbai, walladabi ne a zikirin Allah, kuma ana zikiri akwai ladabi, ladabi yawa sassabta murya, yana daga cikin ladabi na zikiri a rika sassabta murya da sauran lokaci, za mu shiga babban gaba da rabi na ke sallah. Mun iya kare ma kenan ghazwat fathu makka, to wannan gaba ita ma babba daga cikin yakuna, kusan mu ce ma ko ta ƙarshe da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi, akwai wanda ake ce ma bude makka. Wannan abu ne sananne, duk musulmi yana ji yau da gobe an rada tarihin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai a ce fathu makka, ga yakin da aka yi na bude makka, duk da cewa ba wani yaki ba takamamme kamar yadda zamu gani. Sababul ghazwa, malai yace menene dalilin da yasa aka yi wannan yaki? Laqad kana ahadu bunudus sulh al-hudaybiyya baina rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa quraish, yana daga cikin abubuwan da aka sa hannu can baya mun karanta wani darasi babba, sulh al-hudaybiyya, da manzo Allah ya yi mulki zai zo makka ya umara, mutanen makka suka ce a bai yiwa, bai yiwa mubarka ka zo kai umara, to shikenan sai aka yi wani sulhu. To daga cikin sulhun da aka yi sai aka ce anna man ahabba yadkhula fi aqdi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ahdihi dakhal, daga cikin abubuwan da aka sa na yarjejeniya sai aka ce mutumin da yake so ya tafi tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, kowace kabila ta larabawa ya shiga cikin alƙawarin da aka yi da ƴan makka, yana iya shiga. Wa man ahabba yadkhula fi aqdi quraish wa ahdihim dakhal, wanda kuma ya so, saboda dama a lokacin farti biyu ne, jama'a ne biyu, ga musulmai ga qurayshawa mushrikai kafirai, to wanda ya so tare da musulmai ko da musulmi bane, in yace mun na shigar yarjejeniyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, to haka sai a bangare shi, wanda ya shiga na qurayshawa sai a bangare shi. To daga cikin sulhun da aka yi akwai wannan abubuwan guda biyu, mai so ya shiga nan, mai so ya shiga nan. Wa bina'an alaihi dakhalat khuza'atu fi ahd rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, to sai kabilar khuza'a sai ta shiga alƙawarin da cewa ita tana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa dakhalat banu bakr fi ahd quraish, sai su kuma bani bakar sai suka shiga alƙawari tare da qurayshawa, kenan su zo wannan makiyan manzon Allah, su kuma wanda suka shiga tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai zama dukkan makiya ne na qurayshawa, kenan abu biyu ne. Sai mu rike dalilin da sai aka fatahu makka, kabila ne guda biyu, khuza'a tare da manzo Allah, bani banu bakar tare da qurayshawa. Wasarat kilta qabilatayn fi amanin min al-ukhra, kowace kabila sai ta zama tana cikin zaman lahiya, dan irin wani abubuwa na dokoki da ake yi tunda irin har yanzu ma ake yi kasa da kasa, irin dokoki na ƙasa da ƙasa sanannu ne, idan an ce za a yi zaman lahiya, ko da ana yaƙi sai a yi zaman lahiya shekara ɗaya shekara biyu, to haka suka yi. Sai wannan ƙabila tare da manzo Allah sai ta samu aminci, ita ma wannan ƙabila ta samu aminci. Malam sai yake cewa faqad kanat bainahuma min qabli adawatin wa tharatin khafiyil jahiliya, da can su khuza'a da ita wannan banu bakar a lokacin jahiliya akwai adawa tsakaninsu, suna yaƙe-yaƙe, kuma akwai suna ganin cewa sun kashe musu mutane su ma sai sun rama. To yanzu kabila ce guda biyu ana adawa, to yanzu an samu sulhu tsakanin manzo Allah da Qurayshawa, sai kabila ɗaya ta tayi da manzo Allah, kabila guda ta tayi da Qurayshawa, to kenan zaman lahiya ake. tunda duk wanda ya sake taba wanda take tare da manzo Allah kamar ya taba shi siran Allah da mutunta tabbata gare shi falamma kanat hazil hudna lokacin da ya zamanto wannan yarjejeniya da aka yi na zaman lahiya shine hudna idtanamaha banu bakrin sai su waɗannan banu bakar kada mu manta su ne wanda suke tare da qurayshawa sai suka dauki sai suka samu dama waradu an yusibu min khuza'a sa'ran qadiman wai sai suka so su ji su yaki wancan khuza'a wanda take tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka ce sun taba kashe musu wani mutum tunda jimawa yanzu sun samu dama bari su je su ramu fa kharaja nafar min bani bakrin laylan yaquduhum nawfal bin muawiya ad-daili sai waɗannan mutane na banu bakar kenan wanda suke da alaka da qurayshawa sai suka fita da dare tare da jagorancin wanda ake ce mashi Nawfal bin Muawiya ad-Daili shine shugabansu wa gadaru bi Khuza'a sai suka ci amanar wannan kabila ta Khuza'a wa hum alama in yuqalu lahu watir sun zo ba da ruwa ko kuma sun zo shayarwa na dabbobinsu ko abin da ya kama da wannan fa asabu minhum rijalan wa tanawashu wa qatatalu sai zamanto sun kashe wasu daga cikinsu suka halba musu kibiya aka yi yaƙe-yaƙe duk da cewa wannan suna cikin sulhu tare da manzon Allah kenan yanzu anan abinda zai nuna mana cewa duk da cewa mu je ƙarshe ba amma babban abu shine yaƙi da aka yi na fatahu makka dalilin shi saba alƙawari da aka yi na yarjejeniya da sa hannu ƙurayshawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa anat quraish khulafa'a bani bakr khulafa'aha bani bakrin bisilah su ƙurayshawa maimakin su ce a'a mun yi rajajeniya da manzon Allah sai suka taimaka musu da makami kenan kun ga shikenan sun saba alƙawari wa qatala ma'ahum rijal min quraish mustakhfina laylan hamma aka samu daga cikin mayakan akwai qurayshawa sai suka boye suka badda kama dan kada a ce sun saba alƙawarin da suke da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hatta hazu khuza'ata ila haram har sai da suka kora khuza'a suka sa su cikin iyakar haram dan makka tana da harami kuma sananne ne musamman a yanzu akwai iyaka sai a ce nan iyakar harami ne nan iyakar harami ne to shi kuma harami a jahiliya a musulunci ba yaki ko da ana yaki zaka gudu aka shigo harami to mutum kamar ya tsira to su wannan banu bakar har sai da suka kora khuza'a wannan khuza'a ita take wanda take da alaka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka sa su iyaka ta harami falamma tahu ilayhi lokacin da suka zo da harami qalat banu bakar lisahibihim sai su wannan banu bakar suka ce ma shugaban nasu Nawfal inna qad dakhala al-harama suka ce Nawfal shugaba mun zo harami wa ya kamata a fasa yaki bai kamata mu shiga harami ko mu yaki zamu taka doka sai suka ce ai wa qatalna khuza'ata fihi to mun shiga harami ko muna yaki laihi bibi kenan sun zaba alƙawari kuma yanzu an zo an shiga harami kenan misali a da ko da mutum ya yi ƙarfin ka in ya biyo ka da gudu sai ka yi shiga harami shikenan ka tsira sai suka ce ilahaka ilahak suka ce ka ji tsoron abin bautar kama saboda su a lokacin ba musulmi bane ba a ce ka ji tsoron Allah ba gumkin ka ji tsoron shi gumki ya hana in an shigo harami a yaƙi ko a kashe mutum fa qala kalimatan azimatan akhzahu Allah sai ya huɗu wata kalma wanda wannan mutumin kalmar da ya huɗu ta kai muni yace la ilaha lahul yawma yace kai ni yau ba ruwana da wani abun bauta kawai zamu yake su ko sun shigo harami ko sun huta sai yace ya bani bakar asibu sarakum kenan sai ya ce ma mutanen da suke tare da shi kurama abinda aka muku yace fala umri na rantsi da rayuwata innakum latasriquna fil haram yace me suke so ku ce mu ne ku kuke sata a harami me yasa ba ku ce ba haramu ne sai yanzu da za a yaki ku ce an hana yana so ya tsama ma kanshi dalilin da zai sa ya yake su a cikin harami sai ce afala tusibuna sarakum fihi yake sake zuga su ba za ku rama ba abinda aka muku falamma dakhalat khuza'ata makka ita wancan kabila da ta sa hannu da manzo Allah tana tare da shi da ta shigo garin makka laja'u ila dari budayli bin warraq al-khuza'i sai suka tafi gidan wani dan kabilar su abu budayli bin waqar kenan za su samu kamar kariya cewa in suka shiga gidan da sun tsira wa ila maula lahum yuqal lahu rafi akwai kuma wanda yake dan uwansu ko kuma dan uwa wanda alaka ta hada su wanda ke na mawali in aka ce mawali su ne wanda kamar an yi zaman bauta to amma an yanta su to sai zaman to tare da su وعسر عمر بن سالم الخزائي فخرج حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة daga cikin su sai aka samu wasu sai gaugawa ya je Madina kin dai ba manzon Allah labari cewa Quraishawa da Banu Bakar sun saba alƙawari an sa hannu cewa babu yaki shekara kaza to yanzu gashi sun tashi sun yake mu sai gaugawa ya je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa waqafa alaihi wa huwa jalizun fil masjid manzon Allah yana zaune a cikin masallaci baina zaharaini ashabahu tare da sahabbai wa anshadahu abyatan minha sai mushi wurin waƙe yace ya rabbi inni nashidun muhammadan hilfa abina wa abihi atlada saboda larabawa ada in abin da ya shahi yaki abin da ya shahi wata jarumta abin da ya shahi daraja ta wani gida haka sai ai waƙe a ziga idan aka ziga mutum to zo ana mishi labarin iyayen shi da kakannin shi da jarumta da wane ne to shine sai ya zo ce yace ya rab yace ina rantsuwa ko kuma ina ma'ana munashara shine neman daraja ko neman matsayi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace wannan sa hannu da aka yi shine hilf an sa hannu cewa babu yaki tsakanin manzo Allah da Qurayshawa wanda ya kasance tare da manzo Allah Qurayshawa ba sa yakin shi to yanzu sun zo sun yake mu da su da Banu Bakar al-atlada shine al-qadim hal lokacin da yace hum bayyatuna bilwatiri hujjada wa qattaluna ruk'an wa sujjada yace sun zo sun yake mu a wani wuri da ake cewa alwatir lokacin jijjiyaka wasu suna ruku'i wasu suna sujjada aka kakkashe su yana ba labarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam labari cewa Quraishawa sun saba alqawli summa kharaja badil bin waqa'i alkhuzai fi nafar min alkhuzai ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kuma sai aka samu tawaga ta biyu za su je wajen manzo Allah su waji labari kina tunda shi wannan na farko yanzu ya zo ya bada labari to ana son kuma tabbaci sai suka sake zawa wa akadu lahu ma akhbara bihi amr bin salim abin da ya faɗi wa manzo Allah sai aka tabbatar da cewa eh lalle haka ne to zu labari ya tabbata Quraishawa sun saba alƙawari wa bihaza naqarat quraish muahadatu sulhul hudaybiyya da haka ne Quraishawa suka lalata suka ci amanar da aka sa hannu cewa da su da manzo Allah babu yaki babu cuta babu cutarwa wanda hijira ya je can za a maido su wanda hijira ya zo nan saboda sulhun daman can baya darasi da can baya da nesa mun karanta shi daga cikin abubuwan shi daman sahabbai su ba su to ba manzo Allah ne ya lallashe su kiran Allah da amsa da tabbata gare shi saboda a cikin sulhu akwai zalunci a ciki daga cikin zalunci suka ce wai za a sa hannu duk musulmin da ya musulunta daga Makka in ya je Madina manzo Allah ya maido shi su kuma duk wanda daga cikin su in ya kahurta misali in ya je Makka ba a maido shi abubuwa da yawa kuma aka ce manzo Allah ba za ka yi umara ba bana sai dai baje ana so a gwada mishi iko garinka ne garin iyayenka ne amma baka shiga sun hana aka ce za a rubuta bismillahir rahmanir rahim min muhammad rasulullah suka ce ina yo in mun yarda rasulullahi ne ya zamu yake shi sai dai a goge ali ibn abd talib sheke rubutu manzo Allah ya ce mushi goge ya ce gaskiya bai ya goge wa ya za a yi ya goge rasulullahi kuma wani mushriki zai ce ya goge manzo Allah ya ce goda mun wurin tunda shi bai iya karatu ba bai iya rubutu ba tsiran Allah da amsa la tabbata gare shi daraja ce a gare shi dan kada a ce ya kirkiri qur'ani sai ali ibn abd talib ya ce mushi ga wurin sai manzo Allah shi ya goge kowa ya husata manzo Allah ya ba su hakuri to yanzu wannan nan kuma ga su sun saba alƙawali to idan aka saba alƙawali kenan ana iya komawa komai ya koma yanzu babu zancen amana babu zancen wani sulhu babu zancen wata ka'ida kuma da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ƙarfin su kawai dai ya bar su ne saboda kara tashi tsiran Allah da mutane zafa gare shi mutum ne mai tausayi mutum ne mai rahama mutum ne mai kawaici mutum ne mai girmama duk wanda ke dan adam ne akwai ayya akwai jikoki akwai kaza wasu uwayensu anan musulunci wasu uwayensu a can kahurai sallallahu alaihi wasallam duk yana diba wannan abubuwan ya ba sahabbai hakuri to shine yanzu kuma abin sai ya zo karshe shine malai ce tilkal muahada ja'ira wannan alƙawali da aka yi ta ja'irci ma'ana kenan an zalunci sahabbai da kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama almujhifa kenan ghairu adil wanda babu adalci a ciki fi haqqil muslimin an cuci musulmi kwarai da gaske amma manzo Allah ya ce ku yi hakuri hukuncin Allah yana zawa fa qabilaha almuslimuna ala madadin sai musulmi suka karbi wannan sulhu da aka yi ala kurhin ko da bussa su tunda manzo Allah ya ce eh a sa hannu shikenan wa ma haza lam yafi biha al mushrikuuna, duk da cewa akwai zalunci to ma mushrikai bus tsaya ba suka cika alƙawli saboda la aymana lahum, Allah ba mu labari innahum la aymana lahum, wanda ke ba yahudi ko wani banasare indai akan musulmi ne babu zancen adalci ko wata amana ko wani wane ne. Abinda zai nuna maka nan wannan irin abubuwan da aka hada kai akan falastinawa ɗan suriya ɗan ina ne, duk inda zaka ga ana kashe mutane da yawa zaka cewa musulmai ne, da hannun faransa a ciki, da hannun amurka, da hannun ingila, wannan manya-manya uku da kuma turai, za a alƙawali falastinawa da isra'ila cewa shikenan an yi zaman sulhu, amma kuma gobe hana a kashe su tun aka ba su iyaka ko tsaya daga nan suke malmatsawa, suna malmatsawa kullum bayan duba yaƙi duniya na biyu, ingila da faranshi da amurka su suka kawo ta ba ƙasar su bace, amma sun hayace su, sun kore su, sun kakkashe su, duniya ta yi shiru. Ina majalisar ɗinkin duniya mai zancen haƙƙin mata, haƙƙin yara, haƙƙin ƙasa, haƙƙin kaza, haƙƙin kaza, duka wannan yana nuna maka cewa irin wannan alƙawarin shi ne irin na yanzu. Al-kufru milla wahida, ce shi ne malam sai ke cewa kafirai, duk da cewa an zalimci manzon Allah, an zalimci musulmai, aka yi wannan sulhu amma suka yi shiru, suka haƙura, to amma duk da haka sai da suka saba, walam yarawa walam yarauha, ba su kiyaye ba. Indai mutum ɗa ne, indai mutum mai daraja ne, in ka yi alƙawli da ka ya kamata a ce ka cika alƙawli, ka zama mutum kamili. Wata haƙa kama a kar ma kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya'idu bihi ashabahu, sai abinda manzon Allah yake ma sahabban shi alƙawali, hina alamahum ma ja'a fi sulhul hudaybiyya, lokacin da suke jin zahi abinda aka yi na sulhul hudaybiyya, shine sulhun da aka yi da Qurayshawa, babu wanda bai ji zahi ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, amma ya ba su haƙuri. To wannan haƙurin da manzon Allah ya ba su, to yanzu haƙuri ya zo ƙarshe, tunda daman ba su musulmi ya taba musulmi, an san shi ne da cika alƙawali, babu zancen safa alƙawali, duk abin da aka jini da shi indai musulmi ne to akan shi yake, to tunda suka saba kuma bai wa mutum ya zamana kuma hakan. Qala lahum, sai manzon Allah ya ce musu, inna rasulullahi sallallahu inni rasulullah, abu na farko sai ya ce musu, shakku me kuke, kada ku shakku, kada wani abu ya same ku na rashin ganewa, a'a lalle tabbas ni ma'aikin Allah ne, abu na farko kenan. Koda sun hana ni in shiga Makka in yi umara, na ce muku na yi mawalki, mawalki annawa kuma gaskiya ne, to jewa daga cikin sahabbai abinda hankalinsu ya tashi, ya za ya manzo Allah ya ce ya yi mawalki kuma mawalkin annabawa wahayi ne, za a je Makka a yi umara kuma yanzu a zo Qurayshawa su hana, to shi ne manzo Allah sai ya ce musu, to ku kuma na ce muku bana, ai ban ce ba dole dole sai bana, ko baɗi ma aka zo mawalkin da yana da shi ne zai cika, to shi ne manzo Allah ya ce musu, ku tabbatar da cewa ni ma'aikin Allah ne, yace kuma ku tabbatar da cewa huwa nasiri, kuma Allah zai taimake ni, wannan ku sa kanku tabbas, yace walastu asihi, kuma ni ba zan sa ma Allah ba, inji sallallahu alaihi wasallama, yace baya saba alƙawali, lalle tabbas shi manzo Allah ne, kuma ya tabbatar da cewa Allah yana tare da shi. Malata hayya quraish naqaratus sulha bi nafsiha, Qurayshawa suka mana taka wannan sulhu da aka yi su da kansu, babu wanda ya sa su. Wal mu'ahadatu la zalat fi sanawatiha al-ula, kuma a shekara na farko ne, ba ma yi shekaru da yawa ba. Walakinahu nasrullahi ta'ala li rasuli wal muslimin, mala yace nasara Allah ce ga kuma sauran musulmai, yace wa aqibatuhu lahum, saboda kullun Allah yana ba musulmai karshe na gari, ko da an sha wahala, ko da an jima ana cikin wata wahala, to Allah a ƙarshe baya ba da nasara sai ga masu imani, wannan abu ne wanda yake Allah ya ɗauki alƙawari subhanahu wataala, yace wa inna jundana lahumul ghalibun wallazina jahadu fina lanahdinahum subulana wa inna Allaha lama'al muhsinin wala yansuranna Allahu man yansuru inna Allaha laqawiyyun aziz, din aka ce ma zaka iya ganin musulmai cikin wahala, cikin wani yayi mara kyau, cikin kaza, amma dai ƙarshen nasara to tabbas ta musulmai ce, wannan abu ne wanda Allah ya ɗauki alƙawari subhanahu wataala, shi ne abinda manzo Allah ya karantar da sahabbai, ku yi haƙuri, ku yi haƙuri. Yace wa darsun baligun fi sabri wal wafa, kuma wannan zai nuna maka akwai darasi babba ga duk mai imani, wajen cewa kai haƙuri, indai kai mai imani ne, inna Allaha ma'as sabirin, dole ka sa ma kanka haƙuri, rayuwa kowace kala, ko rayuwar duniya ko abin da yake alaka alakarka da Ubangiji subhanahu wataala sai kai hakuri alakarka da matarka alakarka da diyanka makwabtanka ƴan uwanka ƴan uwa musulmi wanda kake zama tare da su ba wanda zai ci nasara sai mai hakuri amma idan mutum yace wannan ya bata mini karabu da shi wancan ya bata ma shi ma karabu duka dai mutane ne kaje ka hada da wani shi ma ya bata ma karabu da shi baiwa ka rayu kai kadai al-insanu la ya'ishu bi wahdihi sai ka samu mutum wani a ce shi kiri zai ne ko kaza ne bai da hakuri hana mishi siffa a ce wane shi hushi gare shi kaga wannan mummunar shaida ce ya kamata a ce wane mai hakuri ne to wannan shine ita ce siffa mai kyau saboda Allah ya ce inna Allaha ma'as sabiri Allah yana tare da mai hakuri kenan da agajin shi da jin kai shi wal wafa kuma da cika alƙawli wasiqatu bima inda Allah azza wa jalla bai kamata musulmi bai rika shakkun abinda Allah zai bashi ko alƙawlin da Allah ya mishi ko alƙawlin da Allah ya ma masu imani kakka sake ka sa shakku a zuciyarka zaka yi addu'a ka roki Allah zaka je wani wuri kana neman kariya Allah kana neman kaza na Allah kakka sake shakku ya shiga ciki in shakku ya shiga babu nasara ka yarda da Allah subhanahu wataala shine in ka samu in ka rasa duk abin da ya dadi ko ya faranta maka ko ya baganta maka kai da kai zamanto an tasqa billahi subhanahu wataala yace wa busharatan min bisharat rasulillahi sallallahu alaihi wasallama kuma wannan daga cikin albushirin da manzo Allah yayi firan Allah da amsa da tabbata gare shi ta tahaqqaqu yawma kenan a yau ga Quraysh sun saba alƙawali kenan albushirin manzo Allah ya tabbata qala li ashabihi yawma qala li ashabi akwai ranar da manzo Allah ya ce masa sahabban shi bada ghazwatul khandaq al yawma naghzuhum wa la yaghzuna akwai yakin da aka yi ghazwatul ahzab shi ta gazo ta khandaq an yi yaki an shiga cikin wani yanayi mara kyau Allah subhanahu wataala ya jaraba wanda suke masu imani sai a ƙarshe Allah ya bada nasara ga masu imani kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da masu imani waradallahu allazina kafaru bi ghaizihim lam yanalu khaira to shine manzo Allah sai wata magana yace masa habbai daga yau yace duk duniya babu wanda ya sai kama na hari garin Madina nan sai dai mu kai mishi mun cika daular musulunci ta cika al'umma ta musulmi ta kai inda ta kai nasara Allah ta zo to wannan magana da manzo Allah ya hori to sai zamanto yanzu ga ta nan za ta tabbata kenan manzo Allah zai je yaki zuwa garin Makka shine fatahu Makka to ne daga cikin manyan abubuwa wanda kenan wannan darasi wanda wannan gaba take bamu kenan Allah da sai sati mai zawa sai mu ci gaba da fatan abinda muka yi daidai Allah subhanahu wataala tara mu cikin ladan wanda ke na kuskure ne Allah gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullah